the air, and everywhere there's music and love to share. Everyone is free, with everything we're pleased. It's great to feel at ease, welcome in this eve of jubilee. Here's more than you will need, take a joy, feel, feed on some happy view. Feel however you feel your feelings through, and to be true, welcome in the new. There it can be found. Here inside the heart, where nothing comes apart. There's a brand new star arising. Here dancing on the sea, not impossibly miracles to rule. Smile and change your mind, you don't have that much time. Waste of a life's a crime. Life guarantees you'll find the jubilee. Da 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 da